right. These are the drums to kiss the devil. They're very, very crude, very rough, but it's supposed to be like that. Okay, here's the main part. It's like da 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 da. Song. This is Ipecac from Leaping Leopard Limousine album, Jonathan Friesen and Travis Evan. I'm Travis Evan. I played keyboard and fake electronic guitar on that album, and it was a very bad album. Right now I'm playing drums. So it's like da 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 da. Da 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 not enjoying this, please go away. This is the real version of Kiss the Devil. Thank you. Kiss the Devil.